favorite baby. Mess around with all the guys. What are you doing out there playing? Aren't you supposed to be mine? What are you doing out there, baby? If they were supposed to be, 'cause you're supposed to keep your love for me. What are you doing out there, sugar? Trying to bring my spirit down, 'cause I've heard that you've been sneaking around every guy in town. What are you doing out there, baby? You're acting like you're fancy free, when you're supposed to keep your love for me. But on the day you least expect it, you find me walking out the door. What are you doing out there, baby? I guess our love will never be, 'cause you don't wanna keep your love for me. Say it one more time. Da 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 da